sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tisila ce tare da Murtala Faruk San Inna da sauran abokan aiki muke karewa al'ummar musulmi barka da sallah a cikin shirinmu na dare. Yau Juma'a 31 ga watan Yuli, kuma babbar sallah. Za mu kawo muku ci gaban shirye-shiryenmu na musamman da ya kunshi gaishe-gaishen sallah. Amma bari mu fara da jin labaran duniya. Gare ka Murtala.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci da fatar kuma ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 da masu mutuwa sakamakon cutar yake ƙara hauhawa a Amurka, an shirya manyan jami'an lafiya uku na ƙasar za su bayyana domin ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar wakilai mai binciken matakan da fadar shugaban ƙasa ta White House take ɗauka na tunkarar annobar. Manyan jami'an uku su ne Dr. Anthony Fauci, babban masanin cutuka masu yaduwa na ƙasar, da daraktan hukumar yaƙi da cutuka Dr. Robert Redfield, da kuma mataimakin sakataren ma'aikatar lafiya Admiral Brett Giroy, babban jami'in gwajin cutar coronavirus na gwamnatin shugaba Trump. Amurka tana da kusan mutane miliyan 4,500 da suka kamu da cutar ta COVID-19 da kuma fiye da 152,000 da suka mutu sakamakon cutar, a cewar ƙididdigar cibiyar bincike ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka ta yi Allah waddai da kisan wani ɗan ƙasar Amurka yayin da ake masa shari'ar aikata saɓo a cikin kotu a Pakistan. An yi ta harbin Tahir Ahmed Nassim, mai shekaru 47, da ke zama a Illinois, a gaban alkali a ranar Laraba, sa'ad da ake zaman sauraren shari'arsa a birnin Peshawar da ke arewa maso yamma. An gurfanar da shi kotu ne bisa zargin yayi da awar shi annabin musulunci ne, laifin da ke da hukuncin kisa a ƙarƙashin dokokin sabo na Pakistan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata sanarwa da ta fitar a jiya Alhamis ta ce, mun shiga damuwa da bakin cikin kisan ɗan ƙasar Amurka Tahir Nassim a cikin kotu. Tun a shekara ta 2018 ne aka soma shari'ar Nassim, sa'ad da aka kama shi bisa zargin yayi da awar shi annabi kuma manzon Allah ne na ƙarshe, a wata hira da yayi da abokansa a Pakistan a shafin Facebook. Sanarwar ta ce wasu ne suka yaudari Nassim zuwa Pakistan daga gidansa na Illinois, inda can ne suka yi amfani da dokar sabo suka damke shi. Ta ƙara da cewa gwamnatin Amurka ta yi ta bada taimako na ofishin jakadanci ga Nassim da iyalansa. Kana ta yi kira ga jami'an Pakistan da su ɗauki mataki akan wannan aika-aikar. Nan take kuma 'yan sandan Pakistan sun kama matashin da ya yi kisan, wanda kuma ya amsa cewa shi ne ya kashe Nassim saboda aikata sabo da kuma kasancewa maƙiyin addinin musulunci. Wani bom na mota ya tarwatse a babban birnin lardin Logan da ke ƙasar Afghanistan, inda ya kashe akalla mutane 17, wasu fiye da dozin ɗaya kuma suka sami rauni, a cewar su jami'an ƙasar ta Afghanistan da suka zanta da muryar Amurka. Sun ce ɗan ƙunar baƙin waken ya auna wani kwamban motocin jami'an tsaro ne a babban birnin lardin na Pul A Alam. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya gaggauta nisanta kansu da harin, yana mai cewa mayakansu ba su da hannu a kai harin wanda ya auku 'yan sa'o'i bayan soma aikin shirin tsagaita wuta na Taliban saboda sallar Idi. An soma bukukuwan Idin ne a yau Juma'a, yayin da kuma gwamnatin Afghanistan ta umarci dakarunta da su tsagaita kai farmaki ga 'yan tada kayar baya. Bayan sallar Idi da safiyar yau Juma'a, shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya bayyana wani jawabi ta gidan talabijin cewa gwamnati na aiki domin sakin sauran fursunoni 'yan Taliban har kusan 5,000 sakamakon sako dukkan jami'an tsaron Afghanistan 1,000 da ke tsare a hannun mayakan na Taliban a ƙarƙashin shirin musayar fursunoni da ke kunshi a yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban. To sai dai Ghani ya ce bai da ikon sakin fursunoni haka kawai, ya ce za a kira taro na musamman na majalisar jirga ko kuma majalisar dokoki domin tattaunawa da cimma matsaya akan makomar sauran fursunonin ta yadda za a soma tattaunawa ta cikin gida. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ya ce gwamnati za ta dage gudanar da zaben majalisar dokoki da aka dade ana dakon zuwansa da tsawon shekara ɗaya, inda ta yi hujja da barkewar annobar coronavirus a birnin mai 'yancin cin gashin kansa. Gwamnatin ta Hong Kong tana ɗaukar matakan gaggawa ne wajen ɗage zaben. Lam ya ce gwamnatin Hong Kong tana da goyon bayan gwamnatin China a wajen ɗaukar matakin. Hong Kong ta sami hauhawar kamuwa da cutar tun somawar wannan wata na Yuli. Dage zaben kuma wani babban kuma bayani ga bangaren adawa dake fatan fakewa da takaddama da magoya bayan Beijing domin samun nasara a zaben. Yan majalisar dokoki masu rajin demokradiya sun zargi gwamnati da fakewa da annobar a matsayin hujjar dage zaben. Birnin mai yawan jama'a miliyan 7,500 ya sami hauhawar kamuwa da cutar coronavirus, inda yanzu yake da 3,273 ya zuwa yau Juma'a, adadin da ya ribanya fiye da na 1 ga watan Yuni. Ana samun sake kullar annobar coronavirus a kasashen Asia da can baya aka yaba da matakan su na dakile yaduwar annobar, lamarin da ya bayyana shu'umancin cutar ya kuma kawo cikas ga shirin tafiye-tafiye tsakanin kasashe da ake gani kamar yankunan da ba su da matsala. Vietnam da Hong Kong da Australia da Japan duk sun sami hauhawar yaduwar cutar fiye da kowane lokaci a wannan watan, lamarin da ya haifar da yiwuwar dawo da dokokin takaita zirga-zirga. China, inda cutar ta fara bulla, ita ma tana samun karuwar kamuwa da cutar.
Madalla a gaida Murtala Faruk San Inna da ya karanto mana labaran duniya. To a halin yanzu sai ku gyara zama yayin da zan nika ragamar shirin ga Zara Aminu Fage domin jin abinda ta hada mana a shiri na gaba na musamman. Zara, gare ki.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid,
gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Sai muyi far'a domin
jama'a masu sauraron mu. Assalamu alaikum. Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar, tare da fatan an yi sallar Eid lafiya, tare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadun mu baki daya. Amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na yau Juma'a 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1441 bayan hijiran manzon rahma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 31 ga watan Yuli na shekarar 2020, zamu dora ne daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraro, sai a gyara zama inda za mu fara da gaisuwar sallah daga nan Amurka.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko zan isar da gaisuwa ta ga Hajja Mama a Giginyi Kano da sadaka ta Hajja Hafsa a gidan marigayi Alhaji Kawo Allah jikan shi da rahama, da yata Hajji Kubra Alai Haruna Hadaija Sabon Fage Jos, da kanina Alhaji Abdullahi da Malam Bala Jos a Asaba, da ɗana Kamalu da matarsa Shamsiya, da jika na Saidu Umar, da ɗana Tiridu da matarsa Habiba, da jikannina a gare su, da ɗana Izil Arabi da matarsa Suraya, da sarki na Alhaji Sani Akawo a Kano, da Major General Muhammad Jibrin, da sarki na Alhaji Baba Mai Kudi da ƴan majalisansa gabaki ɗaya, da Hajiya Hassana matar Alhaji Baba Akawo, da Alhaji Baba Akawo, da anti Lami matar Alhaji Kabiru Siba, da Abdullahi Mai Guga da matarsa Bauchi, da Alhaji Ahmadu Farfar da matarsa, da Alhaji Ahmad Bello, da Alhaji Bala Mai Taya, da Alhaji Shekara Mai Taya, da talla yaran ga da majalisansa a layin Idi Mai Barkono Sabon Fage Jos. Ni ne naku Alhaji Baba Yaro daga nan Newark, New Jersey a kasan Amurka. Allah shi maimaita mana a yi sallah lafiya. Allahumma amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Alhaji Lukman Abbas, ina magana daga kasan Amurka, daga Bronx, New York. Da farko ina kai barka da sallah na zuwa ga yayana Alhaji Baba Karmi Abbas daga birnin Kumashi, da Malam Lawan Abbas, da Alhaji Rufai Abbas, da Haji Umar Abbas da matansa Ajiya Ajara, da Alhaji Isa Abbas da matanshi Ajiya Amina. Duka ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Sulaiman Soho Salga, da Alhaji Baban Gana, da Alhaji Baba Isakun Baba Laminu, da Ajiya Sakinatu Soho Salga, da Ajiya Abiba Soho Salga. Ina muku barka da sallah. Ina gaida Ajiya Fati Abbas, da Ajiya Bela Bilawo Abbas da ajiya Bilkis Abbas na muku barka da sallah. Ma'aikata na Zuriya FM kuma ina gaida Director Alhaji Ishola da Sayyida Zina da sauran ma'aikatan duka ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Ali daga Nigeria, Alhaji Ali Ghana, Alhaji Ali Abbas mazauni Mubi daga Nigeria, da Alhaji Razaku ina masa gaisuwa shi kuma daga Gusau, da Alhaji Usamatu Ibrahim da Alhaji Usman Mahmud ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Shu'aibu daga Salga kasar Ghana, wannan akai manadi madadin Alhaji Lankwashi Baba da kaninsa Alhaji Siba da Alhaji Abdullahi Safulgu ina muku barka da sallah. Ina gaida ma'aikatan ruwan nan na Lux Spring Water na birnin Kumashi da sauran kwastomomin Lux Spring Water duka muna muku fatan alheri, muna muku barka da sallah. Allah shi maimaita muna ya kai mu sabon shekara. Ina gaida sarkin Gwanjawa da sarkin Kantoshi da kanwansa Ajiya Anti Yayana dukkanku baki ɗaya ina muku barka da sallah. Allah shi maimaita muna ya kai mu sabon shekara. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. Ni ne naku Alhaji Lawan Al-Haddad, sallaman sarkin musulman Amerika. Gaisuwa na barka da sallah zuwa ga babana sarkin Wangarawan Kumashi Ahmed Ibrahim. Ina gaida sarkin Zango Sultan Sa'id da fadawan shi duka baki daya. Ina gaida Alhaji Audu Mai Kano, ina gaida Sarkin Fawo Muntari, ina gaida Bala Chaman Makira, ina gaida Abuba Makira, ina gaida Salu Baba Jimba a Sabon Zango NZ60, ina gaida Ahmed Salis NZ4, ina gaida Dantani NZ4, ina gaida Sarakuwa na Hajiya Tani NZ4, ina gaida Hajiya Mai Dare Mai Daki Naki daga Boban, ina gaida magajiyan gari Maimuna Nunu ita da fadawanta, ina gaida Alhaji Audu Bawa kanina kenan shi da baban nana kanina du kenan, ina gaishe su. Bayan wannan ina gaida Moses Taylor a Sabon Zango, ina gaida Muhammadu Dangata a Sabon Zango da dukkan mutanen Sabon Zango. Ni ne naku Alhaji Lawan Sallama America, ina muku gaisuwa na barka da sallah.
Koma nahiyar Asiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ismail Basiru Sanusi, dalibi ne a nan kasar Malaysia a Jami'ar University Science Islam. Ina karatu a bangaren computer science kuma ni mutumin jihar Jigawa ne, kuma ina dukkan al'ummar musulmin Najeriya da duk duniya gaba daya barka da sallah. Kuma ina fatan Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, kuma Allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan annoba ta COVID-19 da ta shigo mana dukkan fadin duniya. Allah ya taimake mu, ya karba mu zaman lafiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Adolimi, mazaunin kasar Malaysia mai kamfanin Rimu Multi Logistic Facilities Nigeria Limited, wanda muke da kon kaya daga kasar Malaysia, Indonesia, Thailand, China, Vietnam da dai sauransu. Ina mana fatan barka da sallah, Allah ya maimaita mana, Allah ya kawo mana duk wani ci gaba a kasar mu ta Najeriya. Allah ka kare mu daga cikin dukkanin fitintunin zamanin da suke faruwa a kasar mu ta Najeriya. Nagode, Allah mai maimaita mana.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Yusuf Bala Musa, ina mai kasa kan gaisuwa banna barka da sallah daga nan China, Guangxi Province, Qingzhou. Da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya kara maimaita mana da dukkanin al'ummar musulmi gabaki daya. Da farko ina gaida mamata Hajiya Labaina, Allah ya sa an yi sallah lafiya, da kuma kanwata Shukuriya, da kuma kanina Kali da Hassan da Usain, da kuma babanmu Alhaji Bala Musa Gwali. Duk ina miƙa saƙon gaisuwa gare su, da fatan Allah ya sa an yi sallah lafiya, Allah kuma ya ƙara maimaita mana, Allah ya ansa ayyukanmu, Allah ya ansa bukatunmu, kuma sannan Allah ya yi mana dukkanin wannan annoba da ke damun mu gabaki daya. Allah ya da fatan an yi sallah lafiya. Sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ga babban abokina Aminu Nasadi Sunusi, da kuma Abdurrashid Sunusi, sannan kuma da Abdulsamad Abdurrashid. Nagode, Allah ya sa an yi sallah lafiya. Madalla.
Ba a da ga fari na sa Allah ubangiji sarkina. yake kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi cikin himma tun da kai mishi baiwa kai mana dan mu wake watar sallah uwa na ha al'umma na Najeriya
yanzu sai kasar Morocco.
Assalamu alaikum, sunana Hadiza Aliyu dake garin Casablanca a kasar Morocco. Ina miƙa sakon gaisuwa ga dukkan ƴan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Zan miƙa sakon gaisuwa ga mahaifiyata Hajiya Rabi Aliyu da ƴan uwa na dake garin Kaduna Asma'u Zulaiha Sadiya da Rufaida. Sannan zan gaida ƙawayena Farida Abdulkadir, Safiya Mustafa, Maryam Abba da Maryam Baffa. Sannan zan gaida anti na dake garin France Hajiya Muskura da ƴan uwana Jamila Samira da Safiya da Nini da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana
jama'a masu sauraro yanzu kuma mun dawo nan Amurka.
Assalamu alaikum, sunana Sadiya Yusuf Abdulkarim Ummi Sadi daga Kansas City, Missouri. Ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan ƴan uwa musulmai da kuma fatan an yi sallah lafiya. Ina gaida mahaifina Alhaji Yusuf Abdulkarim dake Kaduna da kuma friends ina Hadiza Ummi Alfaki da Shamsiya Aliyero dake Kaduna. Ina gaida ƴan uwana dake Sokoto Alhaji Musa Nasarawa kakana da kuma kawunnaina da kuma gaggwanina. Ina gaida ƴan uwana dake Abuja Antaisha Musa Nasarawa da Mina da Hawwa da kuma anti na dake Kano anti Saratu Musa Nasarawa. Da fatan kowa yayi sallah lafiya Allah Ubangiji ya maimaita mana amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To barkanmu da sallah. Sunana Labo Amadu Abdumbuka warin kunawa birnin Kwandi daga jihar New York ta America. Ina ma ya ta Hajiya Tawalli barka da sallah. Ina ma wana Alhaji Mullu barka da sallah. Ina ma wana Usman Maidanga barka da sallah. Ina ma baba Hashim barka da sallah. Ina ma baba Umma barka da sallah. Ina ma dan tsohi baba dan tsohi barka da sallah. Ina ma Hajiya Lami kaunata barka da sallah. Ina ma mamma Sani Aladujo barka da sallah. Ina ma tanta Anyam barka da sallah. Dukkan su a birnin Kwanni. Ina ma abokina Amini Bagobiri Abdulaziz a birnin Kwanni barka da sallah. Ina ma Hamisu dan Malam a birnin Kwanni barka da sallah. Ina ma minista Sarkin Shanu a birnin Yamai barka da sallah. Ina ma ƙarina Alzuma a birnin Yamai barka da sallah. Ina ma kaunata Hajiya Lami a birnin Kwanni barka da sallah. Ina ma kaunata Maimuna a Arlite barka da sallah. Ina ma kaunata Ai a Dakar a Senegal barka da sallah. Ina ma kaunata Maryama Ezander barka da sallah a Damagaram. Ina ma kanina Alhaji Karabe a nan New York barka da sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Delin Bashir anan garin Washington DC. Jama'a mutanen gida muna muku barka da sallar layya. Da farko ina gaida uwata Hajiya Ladi anan garin Tana. Ina gaida yayana Zabairu anan garin Tana. Ina gaida kanwata Sahiya da mai gidanta Ahmadu Dagwal anan Tana Sahara. Ina gaida uwata Hajiya Jatu anan Tana. Ina gaida yayana Abdu anan garin Tana. Ina gaida yayana Baku anan garin Tanit. Ina gaida babana Alhaji Usman anan garin Tanit. Ina gaida yayana Hamusu anan garin Zandar. Ina gaida yayata Asana anan garin Zandar. Ina gaida uwayena na garin Gagawa kufai da Gaga babban gari. Ina gaida uwayena na garin Malam Cilum. Ina gaida uwayena na nan garin Kwana Shiruwa. Ina gaida babana Alhaji Mamma Lulu anan Tsuruniya. Ina gaida babana Alhaji Usman anan garin Tanit. Ina gaida Fami Alhaji Malam Mata Marigayi anan garin Tanit. Ina gaida kanina sa da uwar gidan shi Zara anan garin Niyami. Ina gaida iyata Aisha Tan Ismail anan garin Niyami. Ina gaida yawata Amu da mai gidanta Sabu a nan Niamey Demil. Ina gaida ɗana Sani Matu a nan garin Niamey. Ina gaida yayata Maryama a nan Arli. Ina gaida ɗiyata Fatima a nan garin Niamey. Ina gaida ƙawata Salamatu Sabu a nan garin Niamey.
Assalamu alaikum, sunana Zainab a garin Washington. Ina gaida Tantu Sahiya a Sahara. Ina gaida Tonton Hamisu a garin Zander. Ina gaida Aishatu Ismail a garin Niamey. Ina gaida Fasuma a garin Niamey. Ina gaida Tonton Abdu a Tano. Ina gaida Hajiya Ladi a Tano. Ina gaida Zainab Iya Tantu Salamatu a garin Niamey.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Salim Ibrahim Salmanu Sayaya. Ina mika barka da sallah na zuwa mai fagacin Katsina Hakimin Matazu Alhaji Iro Mai Kano Matazu da sauran ƴan uwa da abokan arziki. Allah ya maimaita mana sallah, Allah ya nuna mana sanda za mu yi sallah babu corona insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Abare. Ina mika gaisuwar sallah ta ga gwamnan jihar Yobe His Excellency Alhaji Maimala Buni da mai martaba Sarkin Fika Alhaji Muhammad Abali Ibn Idris da abokina Muhammad Bafaru Bajoga da ke Sibiyan Ayola da Abba Kiyari Yusuf da ke garin Guru a jihar Yobe da Alhaji Musa Dala Katuzu da ke garin Gashuwa a jihar Yobe da Ibrahim Batwika da ke Human Rights a Maiduguri da Baba Asule da yake Jami'ar Gashuwa da Sani Chiroma da ke aiki a karamar hukumar Potos. Da fatan an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aminu Shehu Mahadi. A wannan sallah ina gaida mai martaba Sarkin Katagun a can Azarai da duka sauran mukarraban shi a masarautar shi. Sannan ina gaida sauran ƴan uwa da abokan arziki. Ina mana kuma jaje na wannan yanayi da muka samu kanmu na COVID-19. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta, ya nuna mana lokacin da za mu yi sallah cikin walwala tare da ƴan uwa gaba ɗaya. Na gode.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Zulƙarnaini Musa. Ina gaishe da mai martaba Hakimin ƴan tumaki. Ina gaishe da ɗan uwana Attahir Mashi. Ina gaishe da Malam Isa Usman Mani. Ina gaishe da Saifullahi Kasim Bakuri. Ina gaishe da Abdulmalik Hassan Guna. Barka da sallah.
Assalamu alaikum. Sunana Abdulmalik Madi. Ina mika saƙon gaisuwana na sallah ga iyayena Dr. Shehu Madi magajin garin Katagun da mamata Hajiya Saudatu Shehu Madi. Ina gaida Abdulami Shehu Madi yatimanmu. Ina kuma gaida matata Zainab Abdulmalik Madi. Ina gaida kakannina dukkansu da suke jin wannan a Azare, Bauchi da Katsina. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu cika da imani. Amin.
Sannan muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya na wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen hada wannan shirin da waɗanda kuka ji muryoyinsu, muna miƙa gaisuwar sallah daga murya Amurka zuwa ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk fadin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wacce ta hada mana sauti, wato Julie Lagos Gresham. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Da fatan an yi sallah lafiya.
Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin aye. Mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu. Yau ne sallah, yau ne aye, yau ne ranar murnan mu. Yau ne sallah, yau ne aye, duk taho mu yi sallar aye. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aye. Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid dukku taho muyi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid dukku taho muyi sallar Eid ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barkakku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barkakku dukku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu dukku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا عيد يا كو جماعة سي مي فرأ دومي يوني ران عيد يا كو جماعة سي مي فرأ دومي يوني ران عيد دومي يوني ران عيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا عيد يوني سلا يوني عيد
To a gaida Zara Aminu Fage da ta hada mana wannan shiri na musamman. Yanzu kuma sai ku dakaci takaitattun labarai.
Take a yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 da masu mutuwa sakamakon cutar yake kara hawa a Amurka. An shirya manyan jami'an lafiya uku na kasar za su bayyana domin bada bahasi a gaban kwamitin majalisar wakilai mai binciken matakan da fadar shugaban kasa ta White House take dauka na tunkarar annobar. Manyan jami'an uku su ne Dr. Anthony Fauci, babban masanin cutuka masu yaduwa na kasar, da daraktan hukumar yaki da cutuka Dr. Robert Redfield, da kuma mataimakin sakataren ma'aikatar lafiya Admiral Brett DeRoy, babban jami'in gwajin cutar coronavirus na gwamnatin shugaba Trump. Amurka ta yi Allah wadda ya da kisan wani dan kasar a yayin da ake masa shari'ar aikata sabo a cikin kotu a Pakistan. An yi ta harbin Tahir Ahmed Nasim mai shekaru 47 da ke zaune a Illinois a gaban alkali a ranar Laraba, sa'adda ake zaman sauraren shari'arsa a birnin Peshawar da ke arewa maso yamma. An gurfanar da shi kotun ne bisa zargin yayi da awar shi annabi ko kuma manzon Allah na musulunci ne na karshe, laifin da kuma hukuncin sa kisa ne a karkashin dokokin sabo na Pakistan. Wani bom na mota ya tarwatse a babban birnin lardin Logan da ke kasar Afghanistan, inda ya kashe akalla mutane 17, wasu fiye da dozin daya kuma suka sami rauni, a cewar wasu jami'an kasar ta Afghanistan da suka zanta da muryar Amurka. To sai dai kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya gaggauta nisan ta kansu da harin, yana mai cewa mayakan su ba su da hannu a kai harin wanda ya auku yan sa'o'i bayan soma aiki na shirin tsagaita wuta na Taliban saboda bikin Idi.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman, amma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshinmu na voahausa.com da shafukanmu na Facebook, Instagram da Twitter. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanina da Zara Aminu Fage har ma da Julie Levis Gresham da ta hada mana shirin, Aisha Tisila ce daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a cigaba da shagulgulan sallah lafiya.